Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tushe ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 101.5. Sai kuma tushen FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Noma, Dalon, Niya da murya Arewa. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 10 ga watan Agusta na shekarar 2016. Da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Sarfilu abamu kanun labarai.
Gwamnatin Jamhuriyar Demokratiya Kongo ta hana wata mai bincike kan keta haƙƙin bil'adama da ci gaba da gudanar da bincikenta a ƙasar. A jiya Talata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin cewa sama da mutane miliyan 2 a birnin Aleppo na Siriya ba su da hanyar samun ruwan sha ko wutar lantarki. Mai gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama a Indiya, Iram Sharmila, ta kawo ƙarshen yajin cin abinci da ta kwashe shekaru 16 tana yi.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji matakin da gwamnatin jihar Niger ta ce za ta kudura aniyan ɗauka akan waɗanda aka kashe. A ina?
Wannan yana mu alamar cewa akwai makamin hannun mutane da yawa wanda ya kamata gwamnati su ɗauki mataki a shi makamin na hannun mutane. Mu zauna mu yi shawara daga baya mu ga ya za mu yi saboda a samu kwanciyar hankali a jihar.
Sai kuma rahoto akan ƙasar Siriya da ta ƙara aikewa da dubban sojojinta domin ganin ta daƙile harin da za a iya kai mata a kudancin Aleppo. Sabu Imam zai shigo da shirinsa na demokradiyya, amma fa sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta hana wata mai bincike kan keta haƙƙin bil'adama ci gaba da gudanar da bincikenta a ƙasar. Hakan ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ke cewa wannan shine yunkurin koma baya ga rahotannin cin zarafin ɗan adam a wannan lokacin da ake ƙara samun musgunawa daga gwamnatin ƙasar. A jiya Talata ne ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta soke izinin da aka baiwa Ida Sowa, wata mai bincike, bayan da ta sabunta izinin bincikenta a ƙasar cikin watan Mayun shekara ta 2016. Soya dai ta daɗe tana yin aikinta a ƙasar tun shekara ta 2008. Ƙungiyar Human Rights Watch ta ce haka kurum jami'an kula da shige da fice baƙi suka ce an dakatar da sabon izinin bincikenta a lokacin da za ta yi tafiya daga babban filin saukar jiragen sama na Kinshasa. Ƙungiyar ta ce Soya ta cike takardun sake samun izinin bincike a ƙasar, amma aka hana ta ranar Litinin inda ta gabata, aka kuma buƙaci ta bar ƙasar cikin kwanaki 2. Human Rights Watch dai ta ce babu wani dalili da aka bata na rashin bata wannan izini, kuma ta ce mai binciken wadda ke bin diddigin cin zarafin bil'adama a ƙasar za ta yi amfani da abin da aka faɗa mata na ta bar ƙasar.
A jiya Talata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi cewa sama da mutane miliyan 2 a birnin Aleppo na Siriya ba su da hanyar samun ruwan sha ko wutar lantarki. Ta kuma yi kira da a dakatar da faɗin da ake yi don samun daman gyara da kuma samar da kayayyakin jin ƙai. Lokacin da yake magana da manemar labarai a birnin New York, mai kula da raba kayayyakin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya ce yanzu haka muna da kayayyakin jin ƙai a hannunmu, muna jiran aikawa da abinci da magunguna har ma da mai na injina na samar da hasken wutar lantarki. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi ta kira da a samar da dokar tsagaita wuta ta kwana 2 a duk mako domin samar da kayayyakin jin ƙai ga mutane na birnin Aleppo ke bukata da kuma kwashe su, amma hakan bata cimma nasara ba. O'Brien ya yi kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya amfani da ikon da yake da shi domin tabbatar da faruwan hakan. Har-haren da aka yi cikin makon nan ya lalata hanyoyin samun wutar lantarki da ruwan sha na Aleppo, yayin da hare-hare na baya-bayan nan ya katse manya-manyan hanyoyin da ke shigar da kayayyakin more rayuwa, wanda hakan ya ƙara mayar da hannu agogo baya ga matsalar da mutane ke fama da ita ta buƙatar kayayyakin jin ƙai. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mai gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama a India, Iram Sharmila, ta kawo ƙarshen yajin cin abinci da ta kwace shekaru 16 tana yi. Ta kuma sha alwashin ci gaba da fafutukar ganin an samar da doka da za ta baiwa sojojin ƙasar damar shiga harkar siyasa. A jiya Talata ne Sharmila ta buɗe bakinta gaban manema labarai, inda ta lashe zuma daga hannunta. Ta kuma ce ba zan taɓa mantawa ba da wannan lokacin. A safiyar jiya Talata ne wani alƙali ya bayar da belin ɗin Sharmila, bayan da ta amince da cewa za ta dawo da cin abincinta. An kwantar da Sharmila a asibiti, inda a nan ne ma aka saka mata bututun roba a hancinta domin ciyar da ita ta dole, bayan da ta fara yajin cin abinci a watan Nuwamba shekara ta 2000. Ta ce tana shirin yin takara a zaɓe mai zuwa a ƙauyensu, wato ƙauyen da ta fito a Arewa da ke Arewa maso gabashin jihar Manipur. Sharmila dai ta fara yajin cin abinci ne bayan da aka baiwa wani jami'an tsaron ƙasar garkuwa ƙarƙashin wata doka, inda har suka kashe wasu mutane 10 ba tare da an bincike su ba. Haka kuma gwamnatin ƙasar ta ci gaba da cin zarafin mutanen da ba sa goyon bayanta. An dai tuhume ta da laifin ƙoƙarin kashe kanta, wanda yake laifi ne a ƙasar India. Ta yanke shawarar kawo ƙarshen yajin cin abincin ne domin kawo ƙarshen zanga-zangar da ake yi, yayin da gwamnati ta nemi jami'an tsaron ƙasar da su yi amfani da damar da doka ta ba su don kawo ƙarshen zanga-zangar da ta ɓarke a yankin Kashmir. Dokar dai ta baiwa jami'an tsaro damar tsare ko kuma kashe duk wani ɗan aware ba tare da tsoron gurfana a gaban shari'a ba.
Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya amince da yin aiki da zai dawo da cikakken dangantakarsa da ƙasar Turkiyya, amma fa ya ce dawo da harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu zai ɗan ɗauki lokaci. A jiya Talata ne bayan da shugaban ƙasar Rasha Putin ya gana da takwaransa na Turkiyya David Erdogan a birnin St. Petersburg na Rasha, ya ce a ƙoƙarin dawo da mu'amala ta hanyar cinikayya da tattalin arziki yanzu haka an fara ta, amma zai ɗan ɗauki lokaci. Erdogan ya ce ƙasashen biyu za su dawo da yarjejeniyar cinikayya da ke tsakaninsu da ya kai dala biliyan 100, kuma za a gaggauta dawo da wata da ita nan ba da jima ba. Shugaban na Turkiyya ya ƙara da cewa a shirye yake gina bututun iskan gas da ƙasar Rasha, kuma zai tattauna da Rasha don ganin Turkiyya ta gina wajen sarrafa makamashin nukiliya na farko a ƙasar. Ƙasashen biyu dai sun amince da sake zama domin samun hanyar da za a kawo ƙarshen yakin da ake yi a Siriya. Baki ɗaya ƙasashen biyu na goyon bayan ɓangare daban-daban a yankin yakin basasa da ake yi a ƙasar ta Siriya.
Rana ta huɗu a wasannin Olympic da ake a Rio, ɗan wasannin ƙayan nan na Amurka Mike Phelps ya lashe wasu kyautar gol har biyu, wanda yanzu haka yana da jimlar gol har 21 da ya samu a rayuwarsa. Wata jarumar 'yar wasa daga nan Amurka, Tati Ledecky, ta ƙara samun wata kyautar gol bayan da ta lashe wasannin ƙaya ta tsawon mita 200. A ranar Lahadin da ta gabata ne ta lashe wata gasannin ƙayar mai nisan mita 400, har ta lashe babbar kyautar wasan ta gol. A ɓangaren wasannin guje-guje da tsalle-tsalle kuwa, 'yan ƙungiyar Amurka sun sake ɗaukar gol a karo na biyu a wasannin Olympic, sai kuma wasannin tennis, inda 'yar wasan Ukraine Elina ta fitar da 'yar wasan Amurka nan Serena Williams a karo na uku a wasan.
A jiya Talata ne ɗan ruwan Amurka suka haɗu domin yin shiru na mintoci kaɗan domin a tsakiyar birnin Ferguson na jihar Missouri a nan Amurka, inda nan ne 'yan sanda suka halbe baƙar fatan nan Michael Brown shekaru biyu da suka gabata. Bayan nan ne wasu suka fara zanga-zanga, a inda wasu lokuta suke rufe tituna suna faɗin cewa ba adalci, ba zaman lafiya. 'Yan sanda dai basu ba da order ba akan waɗannan tituna. Brown mai shekaru 18, wanda wani ɗan sanda mai suna Darren Wilson ya halbe shi har lahira ranar 9 ga watan Agustan shekarar 2014, lamarin da ya janyo zanga-zangar da ta kwashe watanni ana yi, wanda wasu lokuta har da tashin hankali a garin na Ferguson. Mahaifin matashin, wanda shi ma sunansa Michael Brown, ya yi jawabi a wajen taron tunawa da ɗan nasa, inda ya ce mutuwar ɗansa ta buɗe wa duniya idanu, wanda wajen lura da yadda jami'an tsaro ke nuna bambanci ga baƙaƙen fata. Madalla, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka.
VOA.
To ban mu yayi kallamin rahotannin namu da ziyarar da gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai barikin sojojin mina bayan kashewar sojoji masu yawa da aka yi a karamar hukumar Boso dake cikin jihar. Ga Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin jihar za ta yi duk abin da ya wajaba domin bincika gaskiyar lamari game da kisan sojoji 11 da ma wasu fararen hula da aka yi a jihar a cikin makon da ya gabata. Gwamnan dai wanda yake zantawa da manema labarai a barikin sojoji na Mina bayan da sojojin suka nuna masa wasu tarin makamai da suka ce sun samu su ne a yankin da lamarin ya faru. Ya ci hankalinsa ya yi matukar tashi akan wannan lamari kamar yadda ya yi karin bayani.
To abin da na gani abu ne mai tayar da hankali, wato makami ne wanda yake a nan aka kera su amma bannan su daidai yake da wanda aka yi a kamfanin Turawa da muka saba gani kamar AK-47 tun daga da AK-47 nan da aka yi a nan mun gani. Wannan yana mu alama cewa akwai makami hannun mutane da yawa wanda ya kamata gwamnati su ɗauki mataki an shi makamin na hannun mutane. Mu zona mai shawara daga baya mu ga ya zami saboda a samu kwanciyar hankali a jiha.
Yanzu wanda abin ya shafa mai zaka ce musu musamman wanda suka mutu?
Mutanen jiha sun rasa rayukansu da sojojin da su kansu masu fararen kaya rairai ne duk kowanne a ciki ya mana ciwo. Kuma abin da zamu yanzu ya kamata mu tsaya mu bincika mu ga shin me ya jawo wannan rikici saboda mu tabbatar nan ga bai ƙara faruwa ba.
A halin da ake ciki kuma rundunar yan sandan jihar Niger ta ce ta gano bindigogi guda 7 na sojojin da aka ce sun ɓace a lokacin da abin ya faru tare ma da gawar wani soja guda 1 inji kakakin yan sandan DSP Bala Elkana.
Cikin su mun gano guda 7 kuma mun ba sojoji cikin daji mutane duk irin an jefar da su kila wanda aka harba ya gudu ya je ya mutu wani waje kuma bindigan ita kuma ta fadi wani waje.
Mai soja guda da aka ce ya ɓace ana nema kun ganshi?
Shi ma wannan an gano shi daga baya.
An gano shi da rai ne?
Shi ma an gano gawan.
A yanzu dai rundunar yan sandan jihar Niger ta ba da wa'adin mako 2 daga jiya Talata ga duk wani wanda ya san yana riƙe da bindiga ba akan ƙa'ida ba to ya mika ta ga yan sanda mafi kusa da shi kamar yadda kakakin yan sandan DSP Bala Elkana ke cewa.
Don haka mai girma kwamishina ya ba da izini tun jiya ya ce duk wanda ya san yana da irin wannan makamin an ba da kwanaki 14 su taho su nemo izinin nan ko su mai da su kawo bindigan ga hukumar yan sanda su ba da duk wanda muka kama irin wannan makamin za mu kai shi kotu a kuma hukunta shi.
Kawo yanzu dai al'amura sun lafa a yankin da wannan al'amari ya faru. Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Allah ya kyauta daga jihar Niger sai kuma kasar Syria inda yanzu haka gwamnatin kasar ta aika da sojoji masu yawan gaske domin daƙile duk wani hari da za a kai a kudancin Aleppo. Wannan dai yunkurin ganin kasar ta sake kwace wurin da ƴan tawaye suka kwace ne wani lokaci can baya. Ga rahoton Edward Iranian Ibrahim Jirma ya fasara kuma zai gabatar.
A cikin sanarwar da gwamnatin kasar ta bayar ta gidan talabijin ta nemi ƴan kasar da su bada gudunmuwarsu domin wannan aiki. Kuma wannan kiran ya zo daidai da lokacin da ake samun rahoton cewa sojojin da aminansu na Hezbollah da ke Lebanon suna kawo ƙarin gudunmuwa domin ganin gwamnatin ƙasar ta sake kwato muhimman wurare a kudu da yammacin Aleppo wanda ƴan tawaye suka karbe a kwana-kwanan nan.
Ta'lamu wazaratu dakhiliyya ala ijra'i musabaqatin li ta'yin 'adadin min ash-shuban Ba shakka an yi kazamin fada a bayan garin Aleppo ta kudancin Kansel da kuma Kantom da Atrep har zuwa yankin Sarmada. Rahotannin sun tabbatar da cewa sojojin gwamnati da na Rasha sun yi lugudan wuta a wannan wurare inda ƴan tawayi suka yi ta kokarin karewa. Kamar yadda kafofin yada labarai na gwamnatin kasar Syria suka bayyana, sojojin gwamnati da ƴan yakin sa kai sun hana ƴan tawayi damar ci gaba da shiga cikin waɗannan wurare ta hanyar rusa wasu gidaje da ke kudancin birnin. Sun yi haka ne ta nasarar ruguza motocin ƴan tawaye da yawa. A daidai wannan lokacin ne kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira a jiya Talata da a kawo agajin jin ƙai a birnin na Aleppo, wanda hakan zai taimaka domin gyara bututun ruwa da hasken wutar lantarki da suka lalace a lokacin da ake wannan fada. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu haka mutane da yawansu ya kai miliyan 2 ne suke fuskantar matsalar rashin ruwa a yankin da aka yi wannan gumurzu. Wani jami'in gwamnatin kasar ta Syria ya faɗa a gidan talabijin cewa an ƙara samun ƙwarin gwiwa a yankin, duk da yake kafofin yaɗa labarai na wasu ƙasashen larabawan na cewa ana zaman ɗarɗar a wannan yankin, musamman yankin da jami'an gwamnati suke a Aleppo, kuma tana yiwuwa a samu toshewar hanyar shiga Aleppo da ƴan tawaye ka iya yi. Madugayin adawa na kasar Syria Anas Al-Abda ya faɗa wa taron manema labarai a ranar Litinin cewa ƴan tawayen suna faɗan ne bakin rai bakin fama domin ganin sun sake kwace kudancin Aleppo da ke hannun gwamnati. Akan haka ne yayi kira ga sojojin gwamnati da su miƙa kai ga ƴan tawaye kafin su makara. Amma shi ko Hilal Kashan, wanda malamin kimiyyar ilimin siyasa ne a jami'ar Amerika da ke Beirut, bai ɗauki harin sassan biyu wato sojojin gwamnati da ƴan tawaye da muhimmanci a yankin na Aleppo ba.
I don't believe that either side will prevail in the battle for Aleppo despite this recent attack or the counter attack by
Yace bana tsammanin sassan biyu na da kuzarin ci gaba da fadan domin ganin sun mallaki Aleppo duk kuwa da fadan da sassan biyu suka gwabza cikin ƴan kwanakin nan. Yace kuma dai waye ne yayi nasara bai hana cewa ana iya yin sulhu ba. Ya kara da cewa ana iya sa batun sikeli domin duba abin da yafi dacewa a yi.
Allah kyauta, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogo ya ce karfe 1 ne na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin me yasa kotunan Najeriya sa'o'in juna suke tafid da hukunce-hukunce masu sabani ko karo da juna ne? Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙil mai sauraro yana bin kadin rikicin shugabanci na jam'iyyar PDP tsakanin ɓangaren Alimadu Sharif da kuma Ahmed Muhammad Makarfi a gaban kotuna. Ga ƴan kallo da alamun kotunan Abuja da Lagos suna tare da Alimadu Sharif yayin da warinsu da ke Fatakol take tare da Makarfi. Ko shi tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya bayyana mamaki ko takaicin irin hukunce-hukuncen da kotunan na Najeriya suke yankewa kan wannan batu. Shugaban ya bayyana haka ne lokacin da ƴaƴan jam'iyyar suka tafi gunsa domin neman sulhu kan rikicin nasu. Gama abin da shugaban yake cewa a cikin shimfiɗar da Nasiru Adamu Elikaya ya haɗa mana.
Who is the chairman of PDP, who is not the chairman? One court giving a judgment, another the court of concurrent jurisdiction, not the same high courts giving conflicting orders.
Wannan kotu ta bada wannan hukunci mai rikitarwa, waccan ma ta bada wani hukuncin, kuma duk babbar kotun tarayya ce wannan abun takeici ne da irin haka ke faruwa a Najeriya. Tsohon shugaba Jonathan ke tarban ƴan komitin amintattun PDP da suka kai masa ziyarar neman ya sasanta musu takaddamar shugabanci tsakanin Sanata Ahmed Makarfi da Sanata Alimadu Sharif. Jonathan ya ce zai yi aiki da ƴan jam'iyyar wajen kawo maslaha. Da mamaki ko ba mamaki, ƴan PDP da tun gabanin gurfana gaban Jonathan sun aza sashen alhakin faduwar jam'iyyar bara kan ɗora Jonathan ɗin a matsayin ɗan takara ba tare da zaɓen fidda gwani da wasu ƴan takarar ba. Ɓangaren Sanata Makarfi ya dage zai gudanar da zaɓen sabbin shugabanni a Fatakol ranar 17 ga watan nan, da buɗe sai da takardun takara a sakatariyar wucin gadi a titin Tsaba Tsaika Wusitu Abuja don sakatariyar jam'iyyar na rufe bisa umarnin ƴan sanda. Ga ɗan majalisar tarayya na PDP Ismaila Mu'azu Hassan, jam'iyyar na buƙatar garan bawul.
PDP ta shiga wani hali idan ba an tsaya an nazarci abin da kyau ba to za a ta koma gidan jani. A zahirin gaskiya ita jam'iyyar PDP a yau tana buƙatar sabbin shugabanni ne masu gaskiya wanda suke da track record mai kyau idan dai ana son jam'iyyar kuma ta yi tasiri. Amma idan aka sake ɗebo irin mutanen nan na da aka sake cika su ina ganin PDP ba ta da makoma.
A bangaren PDP Madu Sharif dake da sakatariyar wucin gadi a titin Gana mai tama Abuja ci gaba da maganar babban taron jam'iyyar aikin babangi wani. Ga jami'in shari'a na bangaren barista Bashir Maidugu.
Kwamitin rusheshe ne kuma kwamitin dama bata nan. Doka ba ta san da ita ba. Saboda haka duk abin da sun ci gaba da yi na iska ne.
Wato ma'ana ku da sun dage sun yi taron ranar 17 ga wata ku ba ku dauki wannan a matsayin halartaccen taro ba.
So saboda haka taron 17 mai din ko sun daga ko sun ce za su yi babu shi.
Hukuncin ƙarshe a babbar kotun tarayya ya ba wa sanata Sharif galaba.
To mene ne yake jawo haka ne? Da farko mun so mu ji daga bakin sabon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya AB Mahmud amma ba mu yi dace ba sai barista Huwaila Ibrahim ta tallafa mana. Mun nemi jin dalilan da a ganin ta suke janyo irin wannan sabani.
Da kake faɗa kaman hukuncin justice abang ne wanda yayi kwashin hukuncin justice ma. Kuma duka waɗannan kotuna da suka bada wannan hukunci kotuna ne federal high court ne gabaki ɗayan su guda biyu. To kuma kaga federal high court gabaki ɗayan su kowane federal high court kaga ai coordinate jurisdiction suke da gabaki ɗaya ƙarfin su ɗaya. Saboda haka irin wa'annan abu dama idan ya faru yawanci kuma ni ina gani zaka kaman abin nan shi yanzu a ce akai shi kaman yanzu shi justice abang da ya yi setting aside in judgment in wannan justice ne kaga ai matsayin su daya kuma a dokance a hukunce abin da yake da yi daidai ba muna tabbata shi ma ya san cewa bai yi daidai ba saboda ba shi da karfin da kamar mutum ne wanda kuke aji daya kaga ai abin da zaka iya kai ma shi zai iya shi bai kamata a ce kotun da ya kamata a ce ta jingine wannan hukuncin da justice Liman yayi kotu ne sai in court of appeal amma kamar a ce federal high court ko kuma high court idan alkali na high court ya bada hukunci alkali na high court ba zai iya warware wannan hukuncin ba sai dai alkali na gaba shine kamar alkalin court of appeal.
Abin da ke daure mana kai shine kafin justice Abanya ma yanke wannan hukunci in kika lura Port Harcourt sai ta yanke hukunci daban Abuja ta yanke wani hukunci daban me yasa ake samun wannan matsalar?
To ai wannan zan iya cewa wannan abu ne wanda abubuwa ne waɗanda kake da su a duka waɗanda komai yake dokokin mu idan muna bin su komai a warware yake babu abin da yake a cikin kuɗi akwai mistake makers ko a watakila ko a cikin lauyoyin ne ko kuma ka san kuma shi mutum idan yana da korafi ba shi da haƙuri mu lawyers mun sani duk mutumin da yake da korafi ba shi da haƙuri kuma duk mutumin da ya zo ya kawo maka korafin shi ya ce ka je ka kai ƙara babu abin da yake so yake a yanzu a je a yanke hukunci kuma shi komai dan hakuri ne to wani zaka ga shi mutumin da ya kawo maka ƙara shi ne zai ta turawa yake to ai kai ai kaza shi akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza to kuma kaga kai dole kai ganin zaka yi mishi ganin ya dauke kai yana maka aiki dole zaka yi mishi abin da kai abin da yake so amma irin wa'annan abin da ya kamata dama idan aka riga aka ji aka kai ƙara to idan aka ce kaman kai da lawyer din wannan case din ne an kawo maka kuma sannan kai din a ƙara kai maka kuma sannan wannan case din ka je ka ƙara dauka ka kai kwatankwacin irin kotun da ka je ka kai kaga wannan kuma ai mistake ne ko ba haka ba.
Barista Huwaila akwai waɗanda suke ganin abin da ke jawo irin waɗannan hukunce-hukunce shine matsalar cin hanci da rashawa da yi wa Najeriya katutu al'amari ne da ya shiga kowane ɓangare ban sani ba menene ra'ayinki kan wannan?
To a gaskiya in an ce wai ba mu magana cin hanci da rashawa a Najeriya ma duk wanda ya faɗa ma sai dai kawai da ya faɗa ne dan abu akwai cin hanci dan cin hanci amma kuma ni abin da nake gani a nawa ra'ayin most of the time zaka ga waɗannan cases din da aka yi tunda dama shi judgment ai abin nan abinda idan mutum ne idan an kawo maka ƙara ka zauna kai nazarin abin da aka kawo maka ka duba kowa da hujjojin da ya kawo zaka zauna zaka ware zaka ga wanne ne yafi tunda kaga ai kokolwan mutum ce za ta zauna sai coming with decision in da yay coming at ko ba haka ba
to amma
zan san cin hanci a wannan ni ba zan dauke shi ba sai in ga wanda kila kaga akwai bambancin ra'ayi wannan abin saboda kamar yanda ake so ai daidan wani karkataccen wani ko to ni abin da nake dauka kenan ba zan ce wai ko cin hanci ake bayarwa dan wannan shi wannan zaka ga abin da yawa wannan daidai ba shi ne yawa wannan daidai ba
to amma bari bari
kuma ai shi decision din alkali ai abin nan shi alkali an faya ne kamar shine shugaba shine zai dauka shine zai ce kaza shine zai ce kaza hujjojin da aka kawo masa shine zai zauna yayin reasoning ya fitar da common sense din abin da aka bashi ya zartar da hukunci
amma me zai sa tunda akwai doka kuma kusan za a ce doka in baki baki ne in fari fari ne kuma a samu sabanin fahimtar waɗannan dokoki
to ai a wannan irin wannan abin yawanci zaka ga abin da yake doka ga doka nan muraran an saka ta dole za a bi ta sai dai kuma ka san tunda ko a dokokin ma ai akwai rules of interpretation ko ba haka ba yawa a dokokin ma akwai rules of interpretation to shi kashi wani rules of interpretation din akwai golden rule akwai literal rule wanda alkali ya dauka ya fassara doka a haka ai a haka zai bi ta
waɗanne matakai ya kamata a dauka wajen inganta harkokin shari'a
ai hanyoyin da za a ba inganta wannan al'amura bai wuce mu akan mu zauna yaki akan a junan mu ba saboda dokokin namu ga sunan suna nan a rubuce kuma daidai suke idan za mu bi dokan mu yanda ya kamata ba za mu ga ba daidai ba saboda yanzu a ce mutum in kana da korafi a high court kana da korafi a high court ka kawo kuma to kuma sannan kai wannan da kake da korafi a high court kuma saboda gajen hakuri ka ƙara zuwa kaje ka ƙara kaiwa wani ko kuma saboda a'a shi idan kai aka kai ƙara shi kuma wanda ya kai ka in kai aka kai ƙara an riga aka kai ƙara wannan high court din to kai kuma sai ka zuwa da gudu kaje ka ƙara kaiwa wannan kaga muna mu akan kanmu mu ne muke jawo wa'annan rabe-raben
to in kika
idan har a ce an kawo maka lauyoyi kai idan kamar a ce yana mutum yana tsayawa kuma ya san cewa akwai hukunci akwai kai irin wannan korafi da aka je aka kai wata kotu wanda yake tsaya da karfi daya da kotun da aka kai ya kamata a dinga jin hankalin alkali a nuna musu a ce wai akwai irin wannan kesin kaza pending a wurin alkali wani
masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasira da Maili Kaya da barista Huwaila Ibrahim da Chubahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
To a takaice ladan gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar Congo ta hana wata mai binciken kan keta haƙƙin bil'adama ci gaba da gudanar da bincikenta a ƙasar hakan yasa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke cewa wannan shine yunkurin koma baya ga rahotannin cin zarafin dan adam a wannan lokacin da ake ƙara samun musgunawa daga gwamnatin ƙasar a jiya talata ne majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗin cewa sama da mutane miliyan 2 a birnin Aleppo na Syria ba su da hanyar samun ruwan sha ko wutar lantarki ta kuma yi kira da a dakatar da faɗan da ake don samun damar gyara da kuma samar da kayayyakin jin ƙai lokacin da yake magana da manema labarai a birnin New York mai kula da raba kayayyakin jin ƙai na majalisar ɗinkin duniya Stephen O'Brien ya ce yanzu haka muna da kayayyakin jin ƙai a hannunmu muna jan aikawa da abinci da magunguna har ma da mai na injinan samar da wutar lantarki mai gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama a India Iram Sharmila ta kawo ƙarshen yajin cin abincin da ta kwashe shekaru 16 tana yi ta kuma sha alwashin ci gabar fafutukar ganin an samar da doka da za ta baiwa sojoji damar shiga harkar siyasa a jiya talata ne Sharmila ta buɗe bakinta gaban manema labarai inda ta lashe zuma daga hannunta ta kuma ce ba zan mantawa ba da wannan lokacin
to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu yi gaisuwa ta musamman ga Abdulmumin Aliyu a Bali One mataimakin shugaban makarantar ƴan mata ta gwamnatin tarayya dake Azare sai Ahmed Ibrahim na gidan Malam Alƙali Kwantagora da fatan suna cikin koshin lafiya yanzu amadon kuwa da kowa anan sashin Hausa musamman Sarfilu Hashin Gumel da yayin gabatarwa sai Cubahiro Jodone da Sulaiman Abu da suka bada umarni da injiniyan mu wato Jonah Cummins ni Ladan Ibrahim wake cewa sai mun dawo muku da hatsi da wani sabon shirin.